sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 18 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba, da karan Rasha sun kai hare-hare ta sama akan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Game da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa don tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata, bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa a Koriya ta Kudu ba tare da sanin hijabi ba, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce sama da mutane 603 ne suka mutu sakamakon ambaliya a kwana-kwanan nan a dufaɗin Najeriya. Kanun a cikin shirin za kuma ji cewa jami'an tsaro a jamhuriyar Kamaru sun yi nasarar kashe wasu masu satar mutane yayin da suka kai samame a sansanin 'yan satar mutanen a arewacin Kamaru. Kanun a jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa wata 'yan majalisar dokokin kasar ta baiwa takwarorinta shawara game da duban doka da ke hana mu'amalar jinsi iri guda. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kada za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu ga Maryam da labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Dakarar Rasha sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kyrylo Tymoshenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kyiv. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an samu rahoton fashe-fashe a arewacin babban birnin kasar, inda suka shafi wata muhimmiyar cibiya. Hare-hare na sama guda biyu sun lalata wata cibiyar makamashi a birnin Dnipro, a cewar Tymoshenko. Magajin garin Zhytomyr ya ce hari ta sama da aka kai a birnin ya janyo katsewar hanyoyin lantarki da ruwa. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa kan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fadda a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar, saboda mai da martani akan mutuwar Masa Amini, 'yar shekara 22. Amini ta rasu ne a watan da ya gabata yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan ɗa'a a birnin Tehran, saboda ba ta sanya hijabi yadda ya kamata ba. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin, ciki har da ƙananan yara. Sanarwar ta kuma ce sama da mutane 200 ne aka kashe a lokacin zanga-zangar, ciki har da yara aƙalla 23, yayin da aka kama masu zanga-zanga, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida da ɗalibai fiye da 1,000, ba bisa ƙa'ida ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, an samu mafi munin ambaliyar ruwa a 'yan shekaru nan a Najeriya, musamman in an kwatanta yawan mutane da suka rasa ransu. An samu mutuwar mutum 603 a faɗin Najeriya baki ɗaya. Hakan ya ninka yawan adadin mutanen da suka rasa ransu a bara sanadiyar ambaliyar. Ga dai Nasir Adamu Elikaya da rahoto akan wannan batun.
Baya ga samun mutuwar mutane, alƙaluman gwamnatin Najeriya sun nuna fiye da mutum 2,500,000 suka jikkata, inda mutum 1,392,000 suka rasa muhallansu. bayan umarnin shugaba Buhari na damka ma'aikatar jin kai ton 12,000 na hatsi don tallafa waɗanda suka jikkata. Ministan ma'aikatar Sadiya Umar Faruk ta ce matakai ne ya dace a ɗauka akan lokaci don gujewa fafa gora ranar tafiya.
Ambaliyar ruwa in ya zo zai zo zai faru, ba wanda zai iya tsayar da shi. Abin da kurin ya kamata a yi shi ya ɗauki matakai kamar yadda muka ce mutanen da suke akan gaɓar ruwa ɗin a tabbatar da tun yanzu an kwashe su an cire su daga wannan wurin, saboda babban abin da yake almuhimmi gare mu shine a ceci rayuka kafin ma a yi tunanin wani abu. To in aka samu aka yi haka, kuma aka ba da kwakwaran faɗakarwa ga mutanen cewa wannan abu za a yi shi ne saboda ceton rayukansu, da jin za a samu sauki kwarai da gaske, kuma a ga irin tallafi da taimakon ta sa ‘yan musu saboda rasa abincinsu da sauran abubuwa.
Ba za a ce ambaliyar ta zo jama'ar ƙasa ba zata ba, don hukumar kula da sauyin yanayi ta Najeriya NIMET a takaice ta bayyana za a samu ambaliyar, amma rashin ɗaukar matakai daga hukumi da ma mutanen kansu na rage illar ambaliyar ta hanyar gujewa sassa masu hatsari, rashin share magudanan ruwa da yawo ko tuka mota a yayin da ake tafka ruwan sama sun ƙara ta'azzara akasin. Shugaban hukumar ta NIMET Farfesa Mansur Bakoma Tazu ya ambata dalilan da akan samu ambaliyar ruwa.
Tun wajen shekara 100 da suka wuce, da motoci da abubuwan girke-girke da na'urorin sanya ɗaki sa wani hayaki cikin sararin samaniya wanda yake ƙara zafin duniya, shine ake cewa global warming, wanda yake kawo matsalar canjin yanayi. Canje-canjen yanayi yana ƙaruwa ta yawan ƙarfi da saurin dawowa. To yanzu abin da muke fuskanta kenan a duniya, ana yawan zafi, ruwan sama, ƙarfin ruwa ya ƙaru, saboda haka shi yasa ana samun ambaliya a kudu arewa na ƙasar nan da kuma wasu ƙasashe. Aka yi guguwa mahaukaciya ta Basirai, makwabtanmu a nan ƙasar Afirka Madagascar, wanda mutane ɗaruruwa suka rasa rayukansu, dubbanni kuma suka rasa gidajensu. To abin cewa dai shine canjin yanayi wani abu ne da ɗan adam zai canza shi yanzu, sai dai mu tsara ayyukanmu na rayuwa mu saba da wannan canjin yanayi, shine ake cewa climate change adaptation.
Har yanzu dai ba za a ce an rabu da ambaliyar ruwa ba a Najeriya a damunar ta bana, don har yanzu akwai sassan da akan samu ruwan da kuma tumbatsar madatsun ruwa. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da lagai da Nasiru Adamaili kaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kaiwa Rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, ya faɗawa manema labarai cewa ƙasashen Faransa da Birtaniya, abokan hulɗar Amurka, sun fito fili sun bayyana cewa ba Rasha waɗannan jiragen yaƙin na UAV da Iran ta yi ya saɓawa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231, kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi. Kwamitin sulhun ya amince da ƙudurin ne a shekarar 2015, inda ya tsara yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taƙaita shirin nukiliyar Iran don a sassauta mata takunkumin da aka sanya mata. A cikin 'yan makonnin nan, Ukraine ta sha bada rahoton hare-haren da Rasha ke kaiwa kan garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙi na Iran da ake kira Shahed 136. Iran dai ta musanta ba Rasha jiragen nata. Gwamnatin ƙasar Australia ta 'yan jam'iyyar Labour ta sauya wani mataki da gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya ta shuɗe ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministar harkokin wajen ƙasar Penny Wong ta sanar da matakin ne a yau Talata a Canberra. Tana mai cewa kamata ya Isra'ila da al'ummar Falastinu su ne za su yanke shawarar matsayin babban birnin ƙasar ta hanyar tattaunawa. Wong ta ce ƙasar Australia za ta kasance abokiyar hulɗar Isra'ila a koda yaushe, amma ƙasar ta ba za ta goyi bayan matakin da zai kawo cikas a damar warware rikicin Isra'ila da Falastinu ba da ke hangen kafa ƙasar Falastinu a gefen Isra'ila. Tsohon Prime Minister Australia Scott Morrison mai ra'ayin mazan jiya ya amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila a watan Disamba na shekarar 2018 amma ya bar ofishin jakadancin kasar a Tel Aviv. Wang ta ce matakin da Morrison ya yanke wani yunkuri ne na neman cin zabe na ƴan majalisar dokoki a wani yanki na birnin Sydney da galibin sa Yahudawa ne. Matakin Morrison na zuwa ne shekara ɗaya bayan da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Matakin Morrison ɗin ya haifar da cece-kuce tsakanin Australia da makwabciyarta wato ƙasar Indonesia, ƙasar da tafi yawan al'ummar musulmi a duniya.
Agaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Al'umma arewacin kasar Kabaru sun shiga cikin firgici sakamakon sake bullar ayyukan masu garkuwa da mutane a yankin domin samun kudin fansa. Jami'an tsaro sun yi nasarar kashe masu satar mutane da dama a yayin da suka kai samame a garkuwa wato inda masu garkuwa da mutane suke zaune. Mutumin da aka yi garkuwa da shi na baya-bayan nan dai an buƙace biya sefa miliyan 20 kafin a bashi lafiyarsa. Muhammad Rabiu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tuni dai an kashe mutum 12 a maboyar ƴan daba Brigadier General Aga Robinson.
Ina da labari, ina da masaniyan cewa waɗannan mugayen mutanen suna zuwa ƙasar mu su kama mutane sa'annan su shiga da su ƙasashen makwabtai domin su je su azabtar da su su kuma wato karɓi kuɗaɗen da suke tare da shi. To wannan abu ne wanda yake dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin cewa an magance wannan lamarin da ya sa mutane a gaba.
A hanyar gazawa mayombi da kuma matamba da ke yankin Tuboro kaiwa da kawowa a lokacin girbi daidai yake da wasa da makami masu garkuwa da mutane a shirye suke su yi wafsu cafke mutum. Al'ummar da yawan su manoma ne
sun kama ne suka sanan suke tambaya na a cikin wannan gidankan da kuma jejin ni kadai ne nace musu a daga ni ne she kuma yata guda
wannan Amos ne da ya samu korewar tserewa daga hannun waɗannan masu azabtarwa.
Sun kama ni suka yi mini bulala sosai sa'annan suka yi ta bani wahala bayan hakan suka kai ni sansaninsu cikin amada can a wannan sansanin da akwai waɗannan miyagun sama da 500 a wannan lokacin ne suka sanar da ni cewa dole ne shin na kawo miliyan 20 sannan a sake ni in ba haka ba kuma wato ni da komawa gida ya kare.
Abubuwa na haɓaka sace-sace sun kai ƙololuwar da ba za a iya misalta su ba. Za a aiwatar da wasu ayyukan haɗin gwiwa tare da dakarun cadi domin yaƙar lamarin. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabiu da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma wata 'yar majalisar dokokin ƙasa daga ɓangaren masu rinjayi ta shawarci takwarorin ta 'yan majalisa da mahukumomi akan buƙatar nazarin hanyoyin warware sarƙaƙiya da ke tattare da dokokin ƙasar game da batun mu'amalar mutane masu jinsi ɗaya. Bayan da a farkon wannan wata na Oktoba mahukunta suka kama wasu 'yan mata da ake yi wa kallon 'yan maɗigo yayin da hukumomin shari'a ke cewa laifin yaɗa bidiyon tsaraici a kafafen sada zumunta shi ne dalilin da yasa aka cafke su. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin bayyanar wata bidiyon tsaraicin da ta karaɗe kafafen sada zumunta ne jama'a daga sassan Nijar suka tuntuɓi 'yar majalisar dokokin ƙasa Nana Jube Haruna Mati akan wannan al'amari da ya saba wa tsarin zamantakewar al'ummar Nijar. Kamar yadda ta bayyana a taron manema labaran da ta kira.
Abin da ya faru na Aisha a Mara'i a matsayin mu na 'yan majalisa ya zama dole ne mu isar da sakon al'umma dangance da wannan matsala. Doka a Niger ta yadda da kowane addini, sannan kuma wani bangare doka ta yi magana akan cewa ana ce ma iyali auratayya tsakanin mace da namiji. Shi yasa yau abin da ke faruwa ya kai wani abu wanda ya kamata a ce dukkaninmu hankalinmu ya tashi. Me yasa haka? Saboda a Niger mafi aksarinmu muna da addini.
Girman damuwar da ake ta nunawa bayan faruwar wannan al'amari yasa ƴar majalisar yanke shawarar gabatar da korafin ƴan ƙasa a zauren majalisar don ganin an samar da dokar kare al'umma daga miyagun ayyukan da alamu ke nuna idan masu bakin fada a shi ba su yi wani abu akai ba to kam za su samu gindin zama a sahun al'ummar wannan ƙasa.
ƴan uwana ƴan majalisa dake saurare na nake kira da babban murya mu gama ƙarfi da ƙarfi dangance da kawo shawara ta sabuwar dokar da zamu azawa don mu ga mun kare al'ummarmu, mun kare mutuncin ƙasarmu, mun kare iyalinmu ko duk abin da kake tunani na samu alkhairi a matsayinka na nan duniya.
Hanyoyin da matasan yau ke bi wajen amfani da kafafen sada zumunta wani abu ne da tun dadewa shugabannin addinai ke jan hankulan iyaye a kansu. Malama Sakina Maman na daga cikin masu gabatar da wa'azin addinin Islama.
Mata biyu ko kuma mace ta ce ita namiji ce ko kuma namiji ya ce shi mace ne. To wallahi mu yi hankali domin wancan da suka yi daya cewa na maza biyu mun ga yanda Allah subhanahu wataala ya halaka su. To mu da muka gama uku ko kuma fiye da haka nan ni dai ne zai zo muna in ba an yi hankali ba.
Haka shi ma Reverend Pastor Sabo Baciri na majami'ar Assembly da Dio yake cewa wajibi ne a ci gaba da tunatarwa akan nauyin da ya rataya a wuyan shugabanni
da ma'aikanta da malamai da uwaye da musawa masu ba da karatu. Ya kamata a jaye wando a jaye damce dan saboda ciwo maganin wannan annoba annobar ruhaniya ce kenan ya kamata mu ƙara wa'azi.
A farkon watan nan na Oktoba ne hukumomin shari'a suka kama wasu ƴan mata 13 a Maradi waɗanda da farko rahotanni suka ce ƴan maɗigo ne da dubun su ta cika bayan bayyanar wata bidiyon da suka nada. Sai dai a washe gari alkali mai tuhuma wato procurer ya ce da laifin yada bidiyon tsiraici ne ya kama su a maimakon laifin aikata mu'amala irin ta masu jinsi guda da ake tayayatawa. Mafari kenan wasu ƴan ƙasa ke ganin akwai buƙatar warware wannan kulli. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la kayyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Muhammad Mahmud yayi da daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez dake jamhuriyar Niger, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan matsalar karancin ruwan sama da aka fuskanta a damunar bana da kwararowar hamada da kuma kwari wanda yasa da yawa daga cikin manoma kauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen cewa za a iya fuskantar karancin abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu dora inda muka tsaya a makon jiya. Hamid Gareka,
ya za a kwatanta matsalar wadda hatta kai ga sauran manoma za su iya kaurace ma gonakansu shi an fuskanci haka?
Za mu ce mutane sun kaurace ma gonarsu ko sun tsire ma gonarsu dangance da rashin ruwa, amma abu ne wanda take waya ya so shi, amma shi kasan abu tun kan yazo ake maganin shi tunda an ba a samu kamar da hudi gudan yin ruwa. Shi wannan gudan yin ruwa gulabai su yake ba da damar charging nap kenan kasa, an wannan kasa ta samu ta caji shi yake samu a samu ruwa a wadatacce a kasa kenan cikin rijiyoyi cikin forage kenan. Daga ta da wannan yanayin shekara wanda mu samu kamar muna ganin mu samu wadataccen ruwa kenan abu ne wanda yake yawa kara kenan. Kuma maganin ta wannan shine balle ma an kundi ba cikin kwanakan nan mai zawa gwamnati karkashin fuskar gidan gona minista ta gidan gona zai lansan journey ta noman rani kenan. Noman rani za a shiga kenan, aka shiga noman rani shi noman rani kaga an zai dole hidirwa, amma dangance da wannan matakan ka dauke su gaskiya shi ne hanya ta ni ake cewa ta maganin wannan kaman matsala ko da ta zo ta tunda an noma ta kanu ne an akai ruwa ya haida a ce kana jiran kaman ruwa sama kenan. Shi ko wannan hanya mine ce wannan madatsa ce kamata a ce an yi bai ce wannan madatsa kenan. Akwai rijiyoyi wanda suke da kasa a yashi kuma a samu a yi manyan hudun ruwan shi an da yake kudin an da yake nesa gumin nisan shi aka sa maka hiddo, to nake ganin gaskiya insha Allah za a ciwo kan matsala bai ci hakan saboda ni saboda an ka dauka kaga magani dai da ka zo kace akwai magani an kace gidan gona amma baka ba kyauta ce ake ce a bare da ka zo kace matsalar kwari aka tona malamai suka ci saboda ni ha baka magani kyauta kamar inda hudi kaga hagga taki na ruwa ma kyauta da aka bamba ga iri an ba irin ma mun kai mun ba da nan noman rani akwai damana to ga ni me yasa wannan ruwa ne kenan wannan ruwa aka samu to insha Allah za a ciwo kan matsalar duka da take iya rawa ai an ka dauka bara an ka dauki kamar likasar communicating tablet akwai wasu sun suka kauce ma dangance da kamar karamci ko rashin ruwa a wadace kamar eka wajen 600 ko da 66 ne cikin communicating tablet wanda mutane suka kauce kuma jeje ana samu an su dangance da ne ake cewa man rashin wadatar ruwa mutakan da za a dauka shine na neman ruwa dan an dige an yi shi ta kasa ta je ta abunga da cinye shi kina aka samu aka yasa a samu ruwa an kuma ruwan yayi nisa aka samu aka yi rijiya wanda ta yi nisa kwarai aka yi rami mai tsawo a samu a ciwo kan matsala kuma na uku game da hudi babu kamar wannan madatsar ruwa an wanda madatsar ruwa yanzu an ka diba akwai fiza ai kaga mai na hudi gwamnati ko ina yake shi yake yaki ya shiga nan ya kawo furoji shi ko furoji zai kawo ai da sau dama dan rayuwar mutane ta yi kyau to dangance da haka nan kaga ya zo shi pizza yanzu haka akwai wannan baraji ana yin baraji kin na pizza kenan aka samu kamar biyu ko uku irin wannan akai to insha Allah duka wannan matsaloli ta ruwa a ciwo kanta
jihar Agadez jiha ce da ake fama da gurgusawar hamada ga manoma da take kai neman talaku mai gona kai da dama kuma sai gashi an fuskanci karancin ruwa hakan ba iya haddasa wasu kamar karancin abinci ko kuma karancin kayayyakin wanda ake fitarwa ta amfanin gona
an ka dauka mama Agadez kadai ba dukkan jihar wannan matsalar hamada tana zuwa kadan shine ake cewa desertification bai cin haka na akwai matsala alo ta biyu ita ce ta tashin jaman klimatik canjin yanayi kenan wannan canjin yanayi shi ma kaga ita ma wata matsala ce diya in ka diba da lokacin nan an da ake ruwa da yawa yanzu sai kaga ruwan kada ake kuma da ake ruwa kada sai ga ana yin shi da yawa to shi wannan kamar matsowar hamada akwai protection da barji da ake wannan in ka diba masanu da shi duka suna yi kuma wannan yana tsare wannan matsowar ne ake ce mishi hamada kenan na hari na biyu akwai gargadi da ake ma mutane na dashe ice tunda ice shi ana dashen shi gaskiya yana rage wannan matsala ta hamada kenan shine ya kamata kuma da canjin yanayin mu ka gani tunda an ka diba shekara no tun independence 1960 har zuwa yanzu kowane shekara gwamnati yana sallanan ta wata ta tuwa kuma ana dashe ice amma wannan dashen ice da ake akai miliyar nawa ake shuka na ice amma sai a bar su rashin tattalawa ne kenan ni kire na ga mutane ya kamata mutane su ci gaba da dashen ice amma dashe ba shi kadai bane magani sai an tattalin shi tunda an ka dasa ka tafi bakai ba komi amma an kai tattalin shi shine alheri gare ka to shi ne kenan mun matsalar hamada da kuma wannan kalmacin ruwa yana iya ya shahi kamar wajen abinci amma aka dauki wannan matakai gaskiya ne a gani na kuma haka ne an Allah da za a ciwo kanshi na fara mu canza yanayi na biyu wannan itatuwa mu sashi kuma an muka sa su babaran su ba muke himmi su da kawa himna tattalin su na uku akwai masanu da shi ne da yawa yanzu an ka dauki wannan project polio da ake wuri akwai protection da bari da yawa in ka dauka cikin gurin da yake aiki kuma kaga wannan yaki ne da wannan hamada akwai brisbane da ake wannan shi ma kariya ce da hamada duka duk wannan abin ana yi gaskiya bakin gurgudu hanyoyi ne na yaki da hamada
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakil ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kuma da Allah yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku ba sauraro ka aiko mana
Ra'ayi na farko da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayin kale Alhaji Mele Yusufari kace tsadar kayan abinci da tsadar rayuwa sai ƙara ta'azzara take a Najeriya fatan mu da addu'a mu Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari amin sai ra'ayin haɗin gwiwa daga baban gidan mamman bandi da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Hamidu Kalalabuwa sai kuma Safiyanu Gumel Zangon Daura kuko cewa kuke muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya kar ta amince da kiran da ake yi mata na sakin madukun kungiyar IFOP Nnamdi Kanu ganin irin laifukan da ya aikata ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mahmud Salisu kauran namo da jihar Zamfara kace matsalar karancin abinci ba iya binnin tarayya Abuja kawai ya tsaya ba har a jihar mu ta Zamfara a yau matsalar ta soma kamari al'umma da dama sun wuni a layukan gidajen mai yayin da gidajen mai da dama suka kasance a kulle ya kamata masu ruwa da tsaki a wannan fanni su yi wani abu akai ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sakkwato kuka ce salam sashen Hausa muna jajantawa al'umma jihar Bauchi waɗanda suka rasa yan uwansu sanadiyar wani hatsarin mota da ya faru kan hanyar Kaduna zuwa Bauchi ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na bala ruwan kanwa daga karamar hukumar Gulane a jihar Yobe kace abin da ke ci mana tuwa kwariya anan shine hanya wato hanya mu da ta taso daga tattaba ta biyo ta ruwan kanwa ta nufi Fakayen hakika wannan hanya tana buƙatar gyara don haka muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanya saboda yadda mutane suke shan bakar wahala a wannan lokacin damuna to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Dakarar Rasha sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kyrylla Tymoshenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kyiv. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fitar a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda Jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar saboda mai da martani akan mutuwar Masa Amini a shekara 22. Amini ta rasu ne a watan da ya gabata a yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin Tehran saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin ciki har da ƙananan yara. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata. Bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a Koriya ta Kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta. Elnas Rakabi ta ja hankalin kafafen yaɗa labaran ƙasashen duniya. Bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira IFSC ta nahiyar Asiya da ake yi a birnin Seoul inda ta ɗaura gashin kanta maimakon sanya hijabi. Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kai wa Rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasashen Faransa da Birtaniya, abokan hulɗa Amurka, sun fito fili sun bayyana cewa ba Rasha waɗannan jiragen yaƙin na UAV da Iran ta yi ya sabawa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi.
To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na gare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Grisham da ta hada shirin na bayan injiniyan mu ta wannan la'asariya na Shawn
Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima za mu sake hatsuwa. Assalamu alaikum. Amma a dakace shirin yau da kofi, shirin matasa.